sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Aishatu Sule ce tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a 25 ga watan Satumba shekara ta 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labarai.
To Aisha, shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da bayyana shakkunsa akan ingancin zaben kasar, inda yake nuna damuwa akan yiwuwar tafka magudi a zaben aikewa da sakonni, wani salo da jami'ai da dama suka ce ana yi wa ƙarin gishiri da yawa. Ya Alhamis, shugaban kasar Jamhuriyar Nijar Isu Muhammadu ya bayyana kokarin da gwamnatinsa ta yi domin dakile cutar coronavirus a babban zauren Majalisar Dinkin Duniya ta hoton bidiyo sanadiyar annobar. Kungiyar 'yan jaridan kasar Kamaru ta yi kira ga hukumomi su gaggauta sako 'yan jarida kana ba tare da wasu sharuɗa ba waɗanda aka kama yayin da suke ɗaukar rahoto a wurin wani zanga-zanga na kin jinin gwamnati a wannan mako.
Kanin labaran kenan. Bayan kashin farko na labaran duniya, za ku ji sharhin masana akan yunkurin da kungiyar kwadagon Najeriya ke yi na shiga yajin aiki.
Inda ni ne nake a harkar NLC, da ba ma zan fito in yi wani yajin aiki ba, saboda lokacin da Buhari ya fito yana cewa.
A jihar Kogi kuma yanzu haka ana zaman makokin mutane kimanin 30 da suka mutu sakamakon hadarin wata motar tankar man fetur a Lokoja. Sannan kamar kowace Juma'a, yau ma muna tafi da shirinmu na da dan gari da nasihar Juma'a. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da bayyana shakkunsa akan ingancin zaben kasar, inda yake nuna damuwa akan yiwuwar tafka magudi a zaben aikewa da sakonni, wani sabon salo da jami'ai da dama suka ce ana yi wa ƙarin gishiri da yawa. Muna so a tabbatar da zaɓe cikin gaskiya, amma kuma ina shakkan hakan, Trump yana faɗa wa manema labarai a jiya Alhamis a fadar White House kafin ya shiga jirgi mai saukar ungulu na Marine One zuwa North Carolina da Florida. Trump ya yi ikirarin cewa an sami wasu takardun ƙuri'a a cikin tafki. Kana wasu takardun ƙuri'a da ke ɗauke da sunan Trump an zubda su a cikin kwandon shara. Shugaban kasar ne ya yi ta bayyana damuwarsa akan shirin da wasu jihohi suke yi kamar California, Colorado, Hawaii, Nevada, New Jersey, Oregon, Utah, Vermont da kuma Washington na aikewa kai tsaye da takardun zaɓe ta gidan waya zuwa ga mazauna jihohin su yi amfani da su su yi zaɓe. Yayin da shugabannin kasashen duniya mambobin Majalisar Dinkin Duniya ke ci gaba da gabatar da jawabansu a babban zaurin Majalisar Dinkin Duniya ta hoton bidiyo sanadiyar annobar coronavirus. Jiya Alhamis, shugaban kasar Jamhuriyar Nijar Isu Muhammadu ya bayyana kokarin da gwamnatinsa ta yi domin dakile cutar. Haka zalika, shugaba Isuhu ya tabo batutuwan tsaro da halin da kasar Mali ke ciki. Ga Sarfilu Hashim Gumal da ƙarin bayani.
Shugaban kasar Jamhuriyar Nijar Isuhu Muhammadu ya bayyana cewa wannan karo shine zai zamto karo na ƙarshe da ya tsaya a gaban Majalisar Dinkin Duniya ya yi jawabi a matsayinsa na shugaban ƙasa. Dalili ko shine wa'adinsa ya zo ƙarshe. Haka zalika ya bayyana cewar za a gudanar da babban zaɓe a Jamhuriyar Nijar ranar 27 ga watan Disamba nan mai zuwa. Cikin nasarori da ya nuna wa cewar duniya ya samu gwamnatinsa ta cimma shi ne samarwa da matasa ayyukan yi da samar da wutar lantarki a karkara da ƙauyuka, sai kuma batun lafiya musamman ma wannan lokaci da ake fama da coronavirus. A fannin batun tsaro kuma ya nuna hoɓɓasar da suke yi a yankin ƙasashen Sahel inda ake fama da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da yadda ake haɗa gwiwa domin yaƙar wannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda. Sai kuma halin da ake ciki a ƙasar Mali na juyin mulki da aka yi a baya ya yi kira da ƙasashen duniya da su tabbatar da cewar sojoji sun koma barikinsu a samu farar hula a mai da shi kan mulkin nan domin jin daɗin 'yan ƙasar da ma 'yan nahiyar da duniya baki ɗaya don a samu zaman lafiya.
To a gaida Sarfilu Hashim Gumal. Jami'an gwamnatin Trump suna bayyana yakinin cewa ayyukan Beijing, musamman halayyarta ta baya-bayan nan game da Hong Kong, na sa kasashe da dama suna kallon gwamnatin jam'iyyar kwaminisanci ta China a matsayin babbar barazana, a cewar wani babban jami'in Amurka a bangaren shata manufofi. matakin kuntatawa da ta dauka a kwana-kwanan nan akan yankin da Birtaniya ta mulka ya zo da bata suna sosai ga shugabannin China, inji Matthew, mamba a kwamitin shirya manufofi na sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wurin wani taron tsara manufofi a wannan mako. Ya kara da cewa saboda hakan ne kuma yasa duk kasashe da ke bin tafarkin demokradiyya a duniya suke kallon China a matsayin barazana. Yu, wani farfesan tarihin soji da diplomasiya a kwalejin horar da sojojin ruwan Amurka, wanda ya taka muhimmiyar rawa wurin tsara manufofin Amurka akan China, ya yi waɗannan kalaman ne a gaban mahalarta na ƙasa da ƙasa a wani taron bita da wata cibiya ta ƙasar Canada, McDonald Laurier Institute ta shirya. Yu ya ce Hong Kong ta baiwa duniya ma'auni da za ta auna halayyar Beijing tun shekarar 1984, lokacin da aka kulle yarjejeniyar maida yankin karkashin ikon China bisa sharaɗin za ta more cikakken ikon cin gashin kai na tsawon shekaru 50.
An ji ba kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Masu nazari da bibiyan harkokin kwadago a Najeriya na ci gaba da sharhi dangane da yunkurin kungiyar kwadagon kasar na fara yajin aiki daga ranar Litinin mai zuwa. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da babban kotun sasanta rikicin ma'aikata ta Najeriya ta ba da odar haramtawa kungiyar kwadagon gudanar da zanga-zangar lumana tare da shiga yajin aiki. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Karin farashin albarkacin man fetur kusan sau uku cikin shekaru hudu da hauhawar harajin lantarki su ne manyan al'amura da suka sanya kungiyar kwadagon ta NLC ta ayyana ranar Litinin mai zuwa a matsayin ranar zanga-zangar lumana da kuma tsindima yajin aikin gama gari domin matsawa gwamnati lamba ta sauya tunani.
Inda ni ne nake a harkar NLC da ba ma zan fito in yi wani yajin aiki ba. Saboda lokacin da Buhari ya fito yana cewa duk mutumin da ya shiga gwamnati ya sayar da litin mai naira 45 a ya cuci 'yan Najeriya ya cuci mutane, yana hawa ya kara shi 145 talaka ya shiru. Kuma idan da NSC ma suna da zuciya ma ya kamata ma su fito su ci za su yi wani zanga-zanga na me a kan me a basu su yi abin da suka ga dama mana nan gaba. Mutane sa yarda da kaddara cewa idan mutum ya ba daidai ba a gan ba daidai ke ba.
Kwamaran Sa'id Bello kenan tsohon jami'i a kungiyar kwadagon Najeriya ta NLC. Sai dai yunkurin kungiyar kwadagon ya samu cikas domin a jiya Alhamis da Maraice ne babbar kotun sasanta rikicin ma'aikatan kasar ta bada odar da ke haranta 'yan kwadagon shiga yajin aiki ko kuma gudanar da zanga-zangar lumanar game da wannan batu. To amma duk da haka Comrade Aliyu Getso da ke zaman tsohon sakataren kungiyar kwadago ta Najeriya reshen jihar Kano na cewa
gwamnati ta raina lebo saboda tana ganin ko ba komai ita ce ta dokokin da take tafiyar da dukkan wasu harkoki ma a Najeriya. Ita ta gudanar ita ta aiwatar da dokokin da suke tafiyar da kungiyoyin kwadago a Najeriya. Saboda haka sun san lagon da za su iya kama su, amma kuma duk yanda suke tsammani abin ba haka bane. Ina son tabbatar maka da cewa kungiyar kwadago idan tana so ta tsaya tsayin daka ta kwato wa talaka a Najeriya yancin su, wallahi babu abin da zai iya sai hana su ko gwamnati wata ifici. Domin kungiyar kwadago majalisar ta yadda ka san majalisar dokokin tarayya haka take.
A hannu guda kuma kamfanonin da ke hada-hadar albarkatun mai a Najeriya na gasa da juna wajen cinikayyar man. Alhaji Abdullahi Awolu shine shugaban kamfanin AA Rano.
Mun fito da sabbin dabaru kala-kala domin yanzu harkokin mai sun riga sun canja, kowa ya gani. Yau zaka ga price ya canja, gobe kasa jibiya tashi saboda gwamnati already ta riga ta yi regulation. To yanzu zai zama da kyawunka da kyawun service ɗinka, amma muna kokari mu ga mun dawo da shi ƙasa da 160.
A cikin shekara ta 2015 ana sayar da litar mai a Najeriya akan kuɗi naira 85 ne, amma yanzu 'yan ƙasar na sayar litar ne kan naira 160 zuwa sama. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Kwari da wannan rahoton, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Baba Yakubu da cigaban labaran.
Kungiyar 'yan jaridan kasar Kamaru ta kira ga hukumomi da su gaggauta sako 'yan jarida kana ba tare da wasu sharuɗa ba waɗanda aka kama yayin da suke ɗaukar rahoto a wurin zanga-zangar kinginin gwamnati a wannan mako. 'Yan sanda sun tsare akalla 'yan jarida 8 yayin aiki a wurin zanga-zanga a ranar Talata. Kana suka binciki gidajen wasu 'yan jarida guda 4, aka kuma kwace ko aka lalata musu na'urorin aiki. Yanzu akwai akalla ɗan jarida guda da ke kulle. Shugaban kungiyar 'yan jarida da ke yankin masu magana da Turanci Ingilishi a Kamaru, Jude Vibon, ya ce an kama wani ɗan jarida ta Jarvis Mai tare da wasu manema labarai guda 7 a babban birnin ƙasar Yaounde da Douala. Vibon ya ce yana Allah wadai da babban murya akan tsare 'yan jarida ba bisa doka ba a Kamaru. Ya ce bai kamaci ana ɗaukar 'yan jarida tamkar masu aikata laifi ba, saboda kawai suna gudanar da aikinsu.
We have strongly condemned the arrest of our colleagues.
Ya ce muna Allah wadai da kamen abokan aikinmu da suka je ɗaukar rahoto amma ba ta masu zanga-zanga ba. Kana aka kwashe su kuma aka kulle su a wasu wurare da ba a bayyana ba. Aka hana su ganin lauyoyinsu, aka kuma hana su ganin abokan aikinsu. Wannan damuwa ce ga demokaradiyyarmu, kuma abin takaici ne da yake ci gaba da faruwa. Ɗan jarida na cikin mawuyacin lokaci a Kamaru. A ƙarshe, cutar coronavirus ta ƙara ta'azzara a wurare da dama a Turai. Cutar na ƙaruwa ainun a ƙasashen Faransa da Spain da kuma Birtaniya. Amma wasu ƙasashe kamar su Italiya da Jamus ba su soma ganin sake ɓarkewar cutar ba ya zuwa yanzu, ko da yake adadin masu kamuwa na yin sama amma a hankali. A makonni 2 da suka gabata, Italiya ta samu sabbin kamuwa da ya yi ƙasa da mutum 35 cikin mutum 100,000, idan aka kwatanta da kusan mutum 315 a Spain da mutum 200 a Faransa da kuma kashi 76.5 cikin 100 a Birtaniya, inda mutanen da aka tabbatar da sun kamu sun ninka sau 3 fiye da ƙarshen watan Agusta, a cewar wasu bayanai da gwamnatin Birtaniya ta fitar. Italiya ce ƙasar farko da ta fara fuskantar annobar coronavirus a nahiyar Turai, kana ita ce ta fi kowace ƙasar duniya yawan waɗanda suka rasu da cutar farkon wannan shekara. Amma sabbin kamuwa da cutar a Italiya a makon da ya gabata yana ƙasa da mutum 1,500 a wuni guda. A Burtaniya kuwa mutum 4,000 suke kamuwa a kowace rana, kana sama da 10,000 suka kamu a Faransa da Spain.
Gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na gaba. Gwamnatin jihar Kogi a arewacin Najeriya ta ayyana zaman makoki na kwanaki 2 domin nuna alhini ga waɗanda suka rasa rayukansu a hadarin motar tankar da kwamman fetur a ranar Laraba da ta gabata a garin Lokoja. Akalla kimanin mutane 30 suka mutu ta hanyar kornewa kurmus, kuma akasarinsu yara ne 'yan makaranta. Ga wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari da cikakken rahoton.
Gwamnatin jihar Kogin dai ta ayyana ranar Alhamis din nan da Juma'a domin zaman makokin a jihar domin tunawa da waɗannan bayin Allah, kamar yadda kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Pango ya yi ƙarin bayani.
The Kogi State Government.
Yace gwamnatin jihar Kogin ta ayyana ranar Alhamis 24 ga wannan wata na Satumba da kuma Juma'a 25 ga watan Satumban shekara ta 2020 domin tunawa da waɗanda suka mutu a wannan mummunan hadarin felele a Lokoja. Lamarin abin takaici ne ga al'ummar jihar Kogin.
Government will also act responsibly.
A saboda haka, Kwamishina Pango ya ce gwamnati za ta yi bincike domin gano dalilin da ya sa wannan al'amari ya auku. Hadarin motocin dakon man fetur dai ba wani sabon abu ba ne a Najeriya. Al'amarin da direbobin tankin suke alakantawa da rashin hanyoyin mota masu kyau a Najeriya. Comrade Faruku Muhammad Kawo shine mataimakin shugaban kungiyar direbobin tankin a jihar Niger.
Abin da yake kawo matsalan ne mafi yawa gaskiya matsalan hanya ne shike yawan kawo mana wannan matsalolin. Eh to in ka duba Mustafa, idan aka salle mutum daga Maiduguri ko kuma daga Kano yace yana bukatar Lagos, a da kana iya tashi daga Kano inda gari zai waye maka sai shi wayin Oyo alaka. To yau in ka taso daga Kano kai wuta kai kwana biyu zuwa Oyo.
Kwana biyu.
In aka ce wallahi kwana biyu. In aka ce maka bacci yayi ma direba yau alhaji ba abin da ba zai iya faruwa akan shi ba. Ka kwana kana bin gosulo cikin dare, ka tashi cikin dare mota, ko da ka tashi daga Kano mai gidanka yayi maka gyara yayi komi. Amma ko kamin ka tashi ka je Lagos ko kuma ka je Ibadan ko ka je wani wuri inda zaka tsaya wallahi zaka burkin ka fele.
Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida na Batsari, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba
da dan gari. Shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyo da muke kulla da su.
To jama'a barkanmu da warhaka. A cikin wannan shiri mai suna da dan gari, shirin da ke zaman na haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da dan gari dai shiri ne da ke bibiyar tarihin sassalar kafuwar kananan garuruwa a ƙasar Hausa, wanda ni Adamu Ibrahim Dabo dokin tofa zan gabatar muku. To madalla, shirin da dan gari dai a yau ya leka ne garin Tattarawa mai nisan kimanin kilomita 3 daga babban titin Kano zuwa Katsina a tsakanin garin Kwa da kuma garin Dungurawa, duka a yankin karamar hukumar ta dokin tofa. Garin Tattara dai mai taken tattara dangi garin Ba'awa, usulinsa garin Hausawa ne, kafin daga bisani Fulani suka mamaye garin kamar yadda sarkin Fulani kuma daga cin garin ya shaida min.
To sunana engineer Ali Abdullahi, kuma ni ne sarkin Fulani Tattarawa, wato ko daga jin wannan gari na Tattarawa dake cikin karamar hukumar Dajin Tofa jihar Kano. Wannan gari ya samo asali ne tun daga Hausawan da suka kafa wannan garuruwa da suka hada hada Kano da Sugaya. To kusan lokaci guda ita ma wannan garin Tattarawa aka kafata gabanin jihadin Sheikh Usman da kamar shekara kusan 100, su kakannin mu Fulani da suka zo wannan gari na Tattarawa ta kau, wanda ake musu lakabi da Ba'awa, daga kasar Adama ta yanzu a lokacin ana ce mata Fomina ko Yola. Akwai shi kakanmu ana ce masa Arda Aliyu Abi, ya fara tasowa ya zo ya zauna a wannan gari na Tattarawa kimanin 1700 da yan kai kaɗan, wanda ba su kai 20 ba, kaga gabanin haihuwar Sheikh Usman ma kenan. Domin da shi da ɗansa Arda Jara duk sarakunan hatsari suka ba su wannan sarauta kafin ma bayyana Shehu kenan, kafin ma bayyana jihadi. To daga baya kuma ɗan uwansa Ahmad Jan Dauro, to shi ma ya zo ya joinin ɗin ɗan uwansa a wannan gari na Tattarawa. Akwai ɗansa da ya haifa ana ce masa Liman Malam Yati, wanda bayan rasuwarsa shi ne ya gaje shi shi ne limamin Tattarawa. Shi kuma da Aliyu Abi da ya rasu, ɗansa Adamu Jara ya gaje shi shi ne Arko Adamu Jara. To suna nan da 'ya'yansu da zuriyarsu da dabbobinsu da bayansu duka a wannan gari har lokacin da shi Malam Liman Yati ya sha'awar da ya gurgusa ya je nan gaban gabas da bici ɗin, akwai wani gari da ake cewa Yola nan kufayensu yana nan. Sai ya tashi ya koma nan da 'ya'yansa, akwai Malam Jibir da Malam Goshi. To su waɗannan Malam Jibir da Malam Goshi su ne waɗanda suka gaji shi Liman Yati a rasuwarsa. To lokacin da al'amarin jihadi ya bayyana, ana kira ga zuwa Sokoto jihadi lokacin da aka zo akwai malam dan zabuwa wanda da shi ne duk babban malamin su shi kuma Allah ya masa rasuwa gabanin kiran jihadin to nan dai aka zo aka haɗu a nan Eulan nan akan za a tafi wajen jihadi zuwa ga Shehu Usmanu daga nan sai suka zo tattara wajen Ardo Adamu Jara dan cewa sun san girma ya kama shi shi ba zai iya zuwa ba sai ba su ɗansa wanda daga bashi ya zama sarkin Fulani lokacin Fulani wato Isiyaku sarkin Fulani Isiyaku shi ya sai wannan tafiya ta jihadi saboda tarihin Fulani ba zai cika ba maka sa garin tattarawa a ciki ba a Kano haka ma kuma tarihin Haɗar
sarkin Fulani kai batun Yola kace kamar wajen kasar Bici ina kuma Yola ta cikin birnin Kano
yawa Yola ta cikin birnin Kano da shi Malam Jibir da Malam Goshi su ne waɗanda suka kafa Yola ta cikin birnin Kano bayan tabbatar jihadi amma kamar yadda ka sani mu Yola na Kano Yola ta cikin birni kamar alamin mu ce amma Yola suna nan sun bazu cikin kasar Kano gaba daya
to bari mu kalli wannan gari na tattarawa wannan masarauta ta haka shi wannan suna tattarawa daga ina aka same shi ne
to mu abinda kakanninmu suke gaya mana dama ana ce mata tattara dangi wato kamar wasu cikin kabila ne na Hausawa dangin su suka taru a wurin suka hada gari Tintil Azad to daga baya sai aka zo ana mata lakabi da tattara dangi garin Ba'awa
na to yanzu musamman garin tattarawa kamar waɗannan kabilu da waɗannan kabilu ne za a iya cewa suka haɗu suka tattara yanzu haka a garin
in banda mu Fulani sai bare-bare korar rabe da suka shigo mana sai kuma waɗanda za a iya cewa lokacin da aka yi ta yaƙi tsakanin mu da Magarawa waɗanda kakannin mu suka samu a ribatar yaƙi to su ne za a iya cewa domin su waɗannan Hausawa na asali yanda suka kafa garin tattarawa bayan tabbatar jihadi da kafo jihadi kasan da yawa sun ta yin hijira suna barin garuruwan su to mu ma namu sun bar garin tattarawa suka je suka kafa wani gari a can kasar Darko yanzu a ce Dal wanda da ana ce mata tattarawa Dal wato ko sabuwar tattarawa sabuwar Dal shine asalin to amma yanzu Dal kawai ake cewa ko yanzu garin tattarawa zan nuna maka irin su wurin jima din su ba din su kufayen su
na to kamar wacce sana'a ko wani abu garin tattarawa ya fice ya tarma sa'a da za a iya bayyana a duniya
eh to sana'o'in da suke fice a tattarawa a kusanta ce ta wajen huci na Fulani saboda Fulani daga ko ina suna zuwa suna ɗauka a tattarawa yanzu kuma abinda aka ban mana shine dai kiwon da noma
to mu dan koma baya kadan maganar sarautar nan ta tattarawa ta sarkin Fulani za a iya kiyasa kamar sarkin Fulani nawa ne suka mulki tattarawa zuwa kanka
kaga Ardo Abu Abi Ardo Adamu Jara sarkin Fulani Isiyaku sarkin Fulani Umaru sarkin Fulani Ibrahim sarkin Fulani Abubakar sarkin Fulani Muhammadu Babba sarkin Fulani Adamu sarkin Fulani Abdullahi mai Kano sai kin yi kaina to ina ga goma ne ko sha daya
sarkin Fulani kowane gari yana alfahari da irin mashahuran mutanansa kamar me za ku iya bugar kirji ku faɗi irin shahararrun mutanen ku
to na farko kaga kakanmu sarkin Fulani Adamu kusan dai anan kasar dakin towa su ne na farko da suka fara ilimin boko shi da su Allah ya ji kansu duka madakin Kano Bello da ajin su daya sannan yayi headmaster shi ya bude primary ta ringin ya koyar a Shahuci su malamin Kano duka daliban sa ne a Shahuci sannan kuma muka zo muka sake samu mashahurin tsohon marigayi mataimakin gwamna engineer Magaji Abdullahi wanda yake dan uwane gare ni yayana ne to waɗannan muna da su mashahure sannan kuma a da can kafin zuwan bokon da baturen muna da attajirai ko garbin bici da kake ji din nan kufayen su na nan a cikin tattarawa daga tattarawa suka tashi suka tafi bici
to bari mu kalli abin da ya shafi ci gaba na zamani me za a iya dorawa dangane ci gaban zamani na tattarawa a halin yanzu
ci gaba dai za mu ce mun gode Allah da asaliyan tattarawa zango ne na matafiya wanda ya shiga kasar da magaran da wanda su tafi kuna sakkwata duka da aka zo zuwan Bature aka yi titin mota da aka bi ta kwa to wannan shi mai da mulungu baya to amma ci gaban da muka samu alhamdulillahi muna daga cikin garuruwa na farko dan zaka yi daga guda uku a kasar dagin tofa da muka fara samun ainihin hanya da ruwan sha sannan kuma muka samu wutar lantarki daga baya sai kuma asibitin kwana da muke da shi sai makaranta da mun karantu na firamare da sakandare to wannan zamu yi cewa shine abin da aka samu na ci gaba na zamani a gwamnatance kenan
haka tarihin kafuwar garin Tattarawa kenan da ke yankin karamar hukumar dawakin tofa a jihar Kano wanda sarkin Fulani kuma dagacin garin injiniya Ali Abdullahi mai Kano ya shaida min to ma sauraron mu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka hada gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na dadan gari ni Adamu Ibrahim Dabo da wakin tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya
to ga mallan da nasihar Juma'a shirinmu na karshe wato labarai a takaice
Shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da bayyana shakkunsa akan ingancin zaben kasar inda yake nuna damuwa akan yuwuwar tafka magudi a zaben aikewa da sakonni wani sabon salo da jami'ai da dama suka ce ana yi wa karin gishiri da yawa yayin da shugabannin kasashen duniya mambobin majalisar dinkin duniya ke ci gaba da gabatar da jawabansu a babban zaurin majalisar dinkin duniya ta hoton bidiyo sanadiyar annobar coronavirus jiya alhamis shugaban kasar jamhuriyar Niger Isuhu Muhammadu ya bayyana kokarin da gwamnatinsa ta yi domin dakile cutar jami'an gwamnatin Trump suna bayyana yakinin cewa ayyukan Beijing musamman halayyarta ta baya-bayan nan game da Hong Kong na sa kasashe da dama suna kallon gwamnatin jam'iyyar kwaminisanci ta China a matsayin babbar barazana a cewar wani babban jami'in Amurka a bangaren shata manufofi kungiyar 'yan jaridan kasar Kamaru ta kira ga hukumomi da su gaggauta sako 'yan jarida kana ba tare da wasu sharuɗa ba waɗanda aka kama yayin da suke ɗaukar rahoto a wurin zanga-zangar kinjinin gwamnati a wannan mako ɗan sanda sun tsare akalla 'yan jarida 8 yayin aiki a wurin zanga-zanga a ranar talata kana suka binciki gidajen wasu 'yan jarida guda 4 aka kuma kwace ko aka lalata musu na'urorin aiki yanzu akwai akalla dan jarida guda da ke kulle.
An sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima karfe 7 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 8 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu da wasu rahotannin. Kafin mu sallama bari mu mika tayin murnar mu ga iyalan Manjo General Junaidu Sani Bindawa bisa daurin auren ƴarsa Ni'ima Junaidu Bindawa. Wanda za a daura yau Juma'a da misalin karfe 2 na rana a masallacin Juma'a na GRA da ke birnin Katsina. Allah ya sanya alkhairi amin. yanzu a madadin Baba Yakubu Maikeri wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Tubahiro Diodone da ya hada shirin kuma ya bada umarni. Aisha Tisle ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Bisalam.